إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينوى إنا إيمانا جيسوة الدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan nin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin kaddara wasa da amince wasa ya da fuskokin mu a wannan rana ta asabar a yau muna 21 ga watan Jumadal Ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yake daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 16 a cikin wannan littafi na talqisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami fadilatu sheikh al-allama al-muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a darasin mu na baya a wannan masallaci mai albarka Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Ridwan Quartz a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na baya mun tsaya kan muna cikin shafi na 17 wanda malam yake mana bayani akan yanayin yadda ake ruku'u da kuma yadda ake daidaita tsakanin gabobi na sallah a wajen tsayi mun tsaya inda malam yake cewa taswiyatul arkan wannan shine abinda muka tsaya akan shi zamu tashi insha Allah ta'ala inda malam yace al-i'tidalu min ar-ruku' al-i'tidalu min ar-ruku' daidaituwa daga ruku'u ma'ana maimakon malam ya ce ar-raf'u min ar-ruku'i maimakon ya ce dagowa daga ruku'u sai ya ce daidaituwa daga ruku'u domin in an ce dagowa ne daga ruku'u kadai mutum zai yi babu mamaki ya dago ya tafi sujada ba tare da ya daidaita ba amma sai aka ce daidaituwa bayan dagowa daga ruku'u kenan idan an dago daga ruku'u din ba a tafiya sujada har sai an tsaya an daidaita kowace gaba ta koma mahallinta a daidai wannan lokacin tukunna kafin ake tafiya sujada to shi yasa malam yace al-i'tidalu min ar-ruku' malam yace thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku' sannan sai ya daga wato sulb malam yayi amfani da kalmar sulbu ne dan ta isharar zuwa ga kashin bayan mutum wannan kashin bayan mutum shine yake tsakiyar bayansa spinal cord dinsa shine ake kira da as-sulb shine Allah ta'ala ya ce falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib as-sulb shine kashin baya kenan spinal cord to malam sai ce thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku sannan sai dago kashin bayansa daga ruku'u kenan in ya dago kashin bayansa kamar ya dago duka bayan kenan daga zai dago bayansa daga ruku'u wa hadha rukun malam yace wannan shi ma rukuni ne dagowa daga ruku'u rukuni ne kenan in mun fahimci ma'anar cewa rukuni ne bisa ga bayanan da muka yi a farko a baya akan abin da ya shafi ma'anar rukuni da wajibi da sharadi da sauransu wannan zai nuna mana cewa ashe dagowa daga ruku'u in babu ita sallah bata yi ba kenan sallah bata cika ba to kaga anan zai zama kalubale da kuma maltani zuwa ga wasu da suke bayyana da sunan cewa su ɗan aqidan Qur'ani zalla ne ba mis su yan zallan Qur'ani ne ma'ana in za a yi addini da zallan Al-Qur'ani za a yi aiki ba tare da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kaga mafiya yawan abubuwan da muke karantawa anan akan abin da ya shafi sallah mafiya yawan su ko ma dukkan su in ba ɗan kadan ba sun zo ne daga sunna wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani ba su da yawa to kaga in mutun zai yi aiki da Qur'ani zalla ne Allah a cikin Qur'ani cewa yayi ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun Allah cewa yayi ya kodanda kai imani ku yi ruku'u ku yi sujjada irka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujjada to kaga anan da aka ce irka'u ba a ce warfa'u ba ba a ce ku dago ba to kaga in mutun zai aiki da zallan Qur'ani ne idan yana sallah daga ruku'u sai me sai ta zance zuwa sujjada in dai har ya dago to yayi aiki da sunna kenan to babu yadda kuma za a yi maka fahimci Qur'ani ba sunna ba zai yi ba domin in da gaske ma zaka bi Qur'ani zallan Qur'ani zaka bi kuma zaka yi aiki da dukkanin abin da Qur'anin yace ka yi to Qur'anin zai ubalce ka daga koma ka bi sunna domin duk inda kaji Allah ya ce ayi ma Allah biyayya sai kaji ya ce ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sai kaji ya ce kul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul kul ati'u Allah war rasul ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul to kaga duk inda Allah ya ce ayi ma Allah biyayya sai ya ce kuma bayan kun yi biyayya ma Allah to ku yi biyayya ma wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka babu yadda za a yi mutun yayi alayyi addini ba tare da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kaga anan yanzu bayan kairuku sai aka ce ka dago a ina aka samu dago wannan an samu shi ne a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sun marfa sannan ka dago kaga an samu shi ne a cikin hadisi duk wanda ko ya rushe hadisi kaga ya rushe addinin ma baki ɗaya kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin da ya faɗa ma hadisin musibu salatihi yake ce da shi sun marfa hatta taquma inna qa'iman ka dago daga ruku'u in ka dago karka yunkura tafiya sujjada har sai ka dire ta ka nutsu a tsaye sai ka tsaya a tsaye ka nutsu tukunna kafin sai ka tafi zuwa ga ruku sannan yake ce da shi fa innahu la tatimmu salatu ahadin minan nasi hatta hadin inda yake ce da shi hatta ta'tajila qa'iman yake ce sallan ɗaya daga cikin mutane ba ta cika har sai ya zama sai yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai yace bayan kuma yayi ruku'u sai ya dago bayan ya dago din kuma sai ya tsaya ya daidaita tukunna a wata ruwaya yace hatta yukabbira thumma yarfa har sai yayi kabbara sannan kuma ya dago daga ruku'unsa sannan hadisin Abu Humaydi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu fi qarin makana idan ya dago daga sujjada daga ruku'u afwan ya tsaya ya daidaita har sai ya kai ga kowace gaba ta koma asalin matsayinta asalin inda take ma'ana sai ya daidaita kenan sannan a cikin hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujzi'u salatu hatta yuqima ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. A sallah ba ta cika har sai mutumin da zai yi sallah din sai ya zama a cikin ruku'in sa da sujjadin sa sai ya miƙe bayan sa sai ya zama bayan sa ya miƙe kenan ya tashi dagowa to zai dago bayan ne gaba daya to in ya dago ma kuma sai ya tsaya ya daidaita sai kowace gaba ta koma inda take tukunna saboda haka malamin yake cewa thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku' wa hadha ruku' malan sai yace wa yaqulu fi athna'i al-i'tidali sami'a Allahu liman hamida wa hadha wajib. Malam yake cewa a lokacin da zai dago din lokacin da zai daidaita din sai yace sami'a Allahu liman hamida sai yace wa hadha wajib yace wannan wajibi ne wannan dole ne. Sai ce wannan wajibi ne wannan dole ne kenan in bai yi ba kamar yana da laifi kenan saboda an ce wajibi ne an ce dole ne. To malamai sun tattauna akan menene hukuncin fadin sami Allahu liman hamida. Wasu daga cikin malamai suna cewa wajibi ne dole ne kamar yadda malam ya ambata a wannan wajen. Abu na farko suka ce shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin musi'u salatihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatimmu salatu ahadin minan nasi daga cike ce hatta yaqula sami Allahu liman hamida har sai ya ce sami Allahu liman hamida sai ya faɗi sami Allahu liman hamida. Abu na biyu malamai suka ce shi faɗin sami Allahu liman hamida shine tasmi'i kenan ya wajabani saboda yana bin bayan wajibcin kabbara domin mun ji a baya ai akwai wajaje guda hudu waɗanda daga hannu yake wajibi sannan kuma kowace gaba in zaka tafi daga gaba kaza zuwa gaba kaza a cikin sallah dole ne zaka yi kabbara in zaka tafi sujjada ba zaka tafi sujjada kai tsaye ba dole sai kai kabbara. To sai suka ce ai sami Allahu liman hamida yana zama ne badalan an takbir madadin wannan kabbaran da zaka yi. Ina fatar mun fahimta. Idan zaka yi kabbaran har ma zaka ce Allahu akbar, in zaka tafi ruku'u zaka ce Allahu akbar, to in zaka dago to maimakon Allahu akbar da zaka ce shine sai ka ce sami Allahu liman hamida. Saboda haka kenan in ya zama fadin Allahu akbar wajibi ne a kowace gaba to ashe kenan fadin sami Allahu liman hamida zai zama wajibi a lokacin da za a dago daga ruku'u saboda yana zama ne makofin kabbara da mutum zai. Abu na uku shine malamai suka ce fadin sami Allahu liman hamida wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Annabi ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida to ku ce rabbana wa lakal hamd. Kaga kenan sai ya nuna kamar fadin rabbana wa lakal hamdu da ma mu za su yi yana biye ne da fadin sami Allahu liman hamida da liman zai. Saboda haka sai ya zama cewa wannan ya wajabta bishi dole ya fadi sami Allahu liman hamida. Sannan abu na hudu suka ce domin fadin sami Allahu liman hamida shi'ari ne na intiqali daga wani rukuni zuwa wani rukuni a cikin sallah dan ruku'u rukuni ne dagowa daga ruku'u shi ma rukuni ne to in ya zama cewa ka dago kawai to ya nuna babu wani fasali da ya bambanta tsakanin wannan rukunin da wannan rukunin kenan. Wannan shi yasa ake yin kabbara tsakanin kowace gaba a sallah domin ka tabbatar da cewa yanzu fa ka gama sujjada zaka dago yanzu ka gama zama zaka koma sujjada yanzu ka gama tahiyya zaka taso. To in ya zama cewa daga ruku'u ko sai ka miƙe babu wani abu da ka faɗi wanda ya raba ya bambance tsakanin ruku'in ka da dagowar ka ya zama kamar da su duka abu ɗaya kenan babu bambanci. Sannan wannan malamai suka ce yana zama wajibi saboda
hadisin da yake title ne akan duk wanda zai yi sallah shine hadisin da zamu ganshi a jikin bayan littafin sallu kama ra'aytumuni usalli tunda manzo Allah ya ce ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi kenan annabi na faɗa sami Allahu liman hamida to kenan ya zama wajibi a faɗa saboda me saboda manzo Allah yana faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sabani na gaba shine akan wane ne faɗin sami Allahu liman hamidahu ya wajaba dukkanin malamai dai sun ittifaki akan cewa liman wajibi ne akan shi faɗin sami Allahu liman hamida hakanan wanda yake sallah shi kadai domin yanzu shine matsayin liman din ina fatan mun fahimta shine a matsayin limami din to inda ake sabani shine imamu wanda zai yanda yake bin sallah shin zai faɗi sami Allahu liman hamida ko kuma zai ce zalla rabbana wa lakal hamdu wasu kace rabbana wa lakal hamdu zalla zai faɗi saboda wancan hadisin da muka ji fa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd illa mai ce sami Allahu liman hamida ko kuma sai ku ce rabbana wa lakal hamd wasu sai suka ce a wajibi ne hatta akan mamu wanda yake bin wanda yake bin sallah wasu suka ce wajibi ne daga cikin su akwai al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yace dalili shine kamar haka dalili na farko shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tatimmu salatu ahadin minan nasi hatta yaqula sami Allahu liman hamida sallan mutum ba ta cika har sai ya ce sami Allahu liman hamida kaga da aka ce ahadun minan nasi wani cikin mutane magana ce shamila lil ma'mum wal imam da liman din da ma'mum kowa ya shiga ciki in aka ce sallan mutum bai cika ba wata cika ba sai yayi kaza wa aka cire a ciki umumi ne kowa ya shiga ciki to babu kuma yadda za a yi kace an cire ma'mum a ciki sai in kana da hujja domin duk abin da aka ce umum ne to ka zo ka khassasa shi kai takhsisin sa ka ce banda wani da wani a ciki ko kuma maganar bata shafi wani da wani ba to kana bukatar ka kawo mene hujja kana bukatar ka kawo dalili dalili na biyu kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da wancan musi'u salatihi bayan ya koyar da shi yadda ake sallah sai ce da shi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sallolinka gaba daya haka zaka dinga yi duka sallolinka haka zaka dinga yi kenan ya zama sallan sawa'un ya'ni kana imaman aw ma'munan aw ma'muman aw munfaridan sawa'un sallan shi kadai yake yi ko kuma ana jin shi ne ko kuma shine liman tunda annabi ya ce kai haka a cikin sallolinka duka to duk wanda yayi sallah kuma yana yin sallah ne a ɗaya daga cikin matakai guda uku ko dai shine liman ko shine mamu ko kuma yayi sallah shi kadai to annabi ya ce kuma duk sanda zaka yi sallah to kai irin abin da na koya maka din nan ina ba ta mun fahimta abu na uku shine malamai suka ce wancan hadisin da muka ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd suka ce wannan hadisin bai kore wajibcin mamu ya faɗi sami Allahu liman hamida ba abinda ake nufi shine ana so a nuna masa wajibcin faɗin rabbana wa lakal hamd amma bai kore wancan wajibcin faɗin sami Allahu liman hamida ba domin inda a ce in aka yi aiki da zahirin hadisin to za a ɗauki abubuwa ne guda biyu abu na farko shine sami Allahu liman hamida abu na biyu shine rabbana wa lakal hamd to na farko sai aka ce in liman ya ce sami Allahu liman hamida ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamd to kaga kenan yanzu kamar za a raba biyu liman ya ce me sami Allahu liman hamida ma musu ce rabbana wa lakal hamd to amma sanadiyar cewa wajibcin cewa da aka yi in liman ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd bai kore musu wajibcin fadin sami Allahu liman hamida ba kamar yadda bai kore ba liman wajibcin fadin rabbana wa lakal hamdu ba Allah ya sa muna fahimta saboda haka da fadin sami Allahu liman hamida da fadin rabbana wa lakal hamdu yace wannan wajibi ne akan liman wajibi ne akan mamun duka
babu bambanci. Abu na hudu shine kamar yadda muka ambata cewa fadin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu shi'ari ne dake nuna cewa na gama wannan rukunin zan tafi zuwa ga wani rukuni, ma'ana na gama ruku'u zan taso daga ruku'un da nayi. To anan abin da ya kamata mu kula shine lokacin da mutum yake dagowa daga ruku'u daidai lokacin da hannayensa suka rabu da gwiwansa, to kafin ya karasa tsayuwa zai faɗi sami Allahu liman hamida. Ina fatan mun fahimta. Kamar yadda muka yi ruku'u a wancan satin, ya rike hannunsa haka, ya rike gwiwansa da hannayensa, to lokacin da ya raba gwiwansa da hannunsa, ya daga hannunsa zai dago, to kafin ya gama miƙewa yana dagowa yana faɗin me sami Allahu liman hamida. Bayan ya miƙe ya tsaya cak, to a nan ne kuma sai ya ce rabbana wa lakal hamdu. Allah ya sa mun fahimta. Daga shi sami Allahu liman hamida zikiri ne na lokacin dagowa, kamar yadda kabbara a lokacin sujjada take zikiri ne a lokacin tafiya sujjada. Ba sai an sa goshi a ƙasa ake yin kabbara ba, ana so in daga ce Allahu akbar daidai lokacin da ra'un din ƙarshe zai fita, daidai lokacin kuma goshinka ya isa ƙasa. Ina fatan mun fahimta. Daidai lokacin da ra'un din ƙarshe zai fita, daidai lokacin goshinka ya isa ƙasa. To shi yasa malamai suka ce to shi sami Allahu liman hamida zikiri ne na lokacin dagowa, rabbana wa lakal hamdu kuma ana faɗin shi ne bayan an dago. To sai malamai yake cewa wa yarfa'u yadayhi inda al-i'tidali 'ala al-wujuhi al-mutaqaddima, malamai yake cewa mutum zai daga hannunsa a lokacin da zai dago daga ruku'u a bisa fuskokin da suka gabata a baya, fuskokin da muka yi bayani a darussan baya na yadda ake daga hannu in za a yi kabbara, ko dai a daura su su zama saiti da kunnuwa, ko kuma daura da kafadu. Saboda haka zai daga hannunsa lokacin da yake fadin sami Allahu liman hamida, zai daga hannunsa ko dai ya zama saiti da kunnuwansa ko kuma saiti da kafadunsa. Sannan kuma kamar yadda muka yi bayani a wajen kabbaran harama, mutum yana da dama yin abubuwa guda uku: ko ya daga hannun kafin kabbara, ko kuma ya daga hannu tare da kabbara, ko kuma ya kabbara kafin ya daga hannu. To anan ma yana da wannan damar, ko ya zama lokacin da zai dago din hannunsa ya fara tashi kafin ya faɗi sami Allahu liman hamida, ko ya daga su a tare, ko kuma bayan ya faɗi sami Allahu liman hamida ya dago sannan sai ya daga hannu. Sannan sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu, ko ya ce allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu. To sannan wajen dagowa daga ruku'u tana daga cikin wajajen da daga hannu yake ake ƙara ƙarfafa shi, kamar yadda muka ji a baya akan hukuncin daga hannu a lokacin kabbara da kuma lokacin tafiya kowace gaba a cikin sallah, da ruwayoyin da muka ji daban-daban. Duk inda muka ji cewa ana daga hannu, za mu je an nuna mana cewa wajen dagowa daga ruku'u za a daga hannu. Mutum zai daga hannu a lokacin da zai dago daga ruku'u, saboda hadisin Abdullahi bin Umar, Allah ya kare da a gare shi, da kuma wato hadisin Malik bin al-Huwairith, Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. Na'am, sai mu koma littafi. Malam ya ce thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kullu 'idamin ko kullu azmin ma akhadahu wa hadha rukun. Malam yace thumma yaqum, sannan sai ya dago mu'tadilan mutma'innan, sai ya dago wato ainifin wato yana mai daidaituwa, sannan kuma cikin nutsuwa. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan musiku salatihi, annabi ya ce da shi thumma rufa hatta tatma'inna qa'iman, ka dago har sai ka daidaita a tsaye, sai kaga tabbas ka tsaya a tsaye cak, sannan kuma sai ka tafi zuwa ga sujjada. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yace hatta ya'uda kullu fiqarin ila makani har sai ya zama kowace gaba kowace kashi ya koma inda yake kowace kashi ya koma inda yake kaga ba irin inda wasu suke dagowa ba in ya dago kan ya hade ya numfashi ya tafi sujada kaga wannan bai abin da ake so ba bai abin da ake so babu nutsuwa babu daman ma a tsaya ayi sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamd sannan abin da ya kamata mu lura kafin mu isu wuce wannan gaban shine idan ana sallah da liman da mamu to duk wanda ba liman ba to sunan shi mamu saboda galibi musamman musallatan mu gaje musallatan gargajiya bayan liman ya dago to jama'a kuma suna jiran sai ladan ya dago tukunna an ji liman yayi sami Allahu liman hamida to ana jiran sai ladan ya ce rabbana wa lakal hamd wannan gargajiyanci ne babu shi a addini babu shi a addini aslan shi ladan aikin sa a masallaci kiran sallah ikama kuma hakkin liman ne in ya ga dama zai ce ni zan tada ikama na da kaina in ya ga dama kuma ya ce ma wani tada ikama ba ladan din ba yayi daidai wannan hadisin da aka ce wai man azana fa yuqim wanda ya kira sallah shi zai tada ikama wannan hadisi ne dhaifi hadisi ne mai rauni kidan yanzu in an yake da wannan hadisin wanda ya kira sallah sai zama kuma bukata ta kama shi ya tafi ga mutane sun cika sai a jira shi kenan sai ya dawo kaga ai ba zai yi ba saboda haka ita ikama asalinta haƙin liman da ka shila dan da ya kira sallah to shi ya gama aikin sa shi aikin sa kenan kiran sallah ya gama aikin shi to ballanta na kuma har a ce kuma bayan ya kira sallah yayi ikama sannan kuma ana jiran cewa sai ya daga murya tukunna sai yayi kafin mutane su asali hatta ita kanta jiyarwa da daga murya da wani zai yi bayan liman in ba lalura bace bid'a ce in ba laluri bane bid'a ce laluri kuma ita ce liman muniyarsa ba ta isa zuwa ga mamu sai ya daga daga murya wannan shine abin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya annabi yana jin sallah shi kuma Abubakar yana daga murya kaga ai Abubakar ai ba shine ladan ba wani ladan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal ne da sauran Abdullahi ibn Ummi Maktum da sauran ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sai aka sa sayyidina Abubakar ya daga murya saboda zabin liman sannan kuma lalura ce ta sa ya daga murya din shine limamin da yake jin sallar shine manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya sa ba a jin sautin sa to shi yasa sai wani sai ya daga murya gurgudan abinda za a jiye ta mutane in ya zama cewa daga nan an yi sahu ya kai 100 to yayi zama liman in yayi ba a ji to ladan zai daga in ya zama cewa daga sahun farko zuwa sahu na 10 ana ji din wanda ke bayan liman ya daga amma daga sahun bayan su zuwa karshe ba a ji to wani ma daga wannan sahun sai ya sake dagawa gurgurdan yadda bukata ta kama amma a ce wai an ware wani shi wai zakara ne shi in liman ya yi shi ma sai ya yi tara to wannan in ba laluri bid'a ce wannan in babu lalura bid'a ce to amma yanzu kaga ga amplifier nan ma ga microphone nan amma sai a mika malalan saboda haka shi shine mai yin kabara wanda gargajiyancin ma ya shige su da kyau za ka gan su amfani microphone biyu ake sawa ɗaya a wuyan liman ɗaya a wuyan ladan liman ya yi kabara duk duniya kowa ya ji ma'ana duk wanda suke kewaye da shi kowa ya ji sannan shi ma ladan ya sake ɗaga murya to wa ya sa shi wannan aikin ba wanda ya sa shi wannan aikin wannan kuma ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka liman lokacin da ya faɗi sami Allahu liman hamida ya miki to daidai lokacin mamu ma kuma zai dago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kamar yadda wani cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na ga mala'iku guda 7 ko sama da haka suna rige-rige tsakanin su, wannan nace ka bani ni zan rubuta masa ladan, wannan nace bari ni zan rubuta mishi ladan. Amma ka ga yanzu mutun ya zo tsaya koyi wallahi din shi koyi sai dago koyi kafa kan shi kalli sama ba ruwan sa ba shi wani shi kuma haka dusalolin sa shi irin yanda yake yi kenan, dusalolin shi irin yanda yake kenan. Bai ma damu da ma ya gane cewa a shi kaza a cikin sallar nan ma kuskure ne ya kamata in gyara, ba ruwan shi. To yanzu dai irin wannan kasar tamu kullun ina maimaita mana, zaka sha takeici ka gama rayuwa a kasar nan kuma sallar ka ba ta yi kyau ba, takeicin ka zai yi yawa. Irin wannan wahalar da ake sha da irin wannan kusoshi da gudumomi da ake karba, duka gama karban wayannan kayayyaki kuma sallah ba ta yi kyau ba. Aba ganta mala ai kai ba kai maka adalci ba, akalla dai ka buga sana'a kudin yaki samuwa, kayi gaza in ka bude wannan kofar su toshe, in ka bude wancan su toshe, dan inda zaka miƙe kafa ka ji dadi sun toshe shi, ta kowace kofar kace zaka more an toshe, to ya kamata ka gyara cin ai, sai ka tsaya ka kula da sallar ka yadda ya kamata. To wani ma kuma ya san ba wai kula da sallar ne ba ya yi ba, shi lokacin shi ya ba mu Allah lokacin sallar ne ba yi da tai, shi bai da lokacin sallah, bai da lokacin sallah. To shi wannan menene ya tsinana a rayuwar duniyar nan, a nan dai kasar ne ka zauna ne ka kwana ka tashi ba cin yau ba da gobe, matsalar 10,000 in ta taso maka sai hankalinka ya tashi baka san ya zaka yi ba, baka fatar a ce matsalar 20,000 ta taso maka saboda baka san ta ina zaka warware matsalar ba, amma duk da haka kuma baka sallah. Kai zaka ne lahira ne kai ka fada cikin yan minan nari ilan nari, ka gama gasuwa a duniya kuma ka sha babban gashi a lahira. Allah ya tsare mu da wannan gashi. Haka yanzu haka zaka samu wani yana nan bai da ko sisi amma wallahi ba zai isha ba dai kwanta bacci, bala'in da zai fada ma bai sani ba ba zai kai gobe da safe ba, yana can yana garbo dan sa a halin kuma yau da daddare ne zai mutu ko bai sallar isha ba, kuma yanzu haka da yunwa yake, kaga wannan ai zulumatun ba'du ha fawqa ba'din kenan, wannan ya fada cikin duhu akan duhu. Allah ka tsare mu daga wannan duhu. Kaga mutum ma abinda ai kullun ake addu'a shine ba wai addu'a kake wai Allah ya baka zallan lahira ba, kai fadawa ake cikin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, abinda ake fata shine Allah ka ba mu mai kyau a duniya, ka azurta mu arziki mai yawa mai albarka a duniya, rizqan wasi'a, arziki mai fadi mai yalwa mai albarka, shine Allah ya yalwata maka arzikin a zahiri sannan ya sa maka gudun duniya a zuciyarka. Ta wannan shine yalwa kenan, kana jin dadin duniyar amma ba ta gaban ka, to ka samu yalwa kenan. Sannan kuma an je lahira a maka ta 10 da aljanna, to in duka basu samu duka din basu samu ba, to sai a rike dai shine a neman lahira. Kar ka fara cin in rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, in zallan mu samu a duniya ba ruwan mu da lahira, domin ta duniya ba ta da garanti, in ka neme ta ba lallai ka samu ba, in ko ka samu zaka tafi ka barta, amma in ka neme lahira Allah yana iya hada maka duniya da lahira. Ita lahira in ka neme ta ko baka same ta duniya da lahira ba zaka same ta ita kadai. Allah ka hada mu da biyu. To saboda haka wannan shine abun da ya shafi dagowa daga ruku'u. To anan akwai matsaloli kamar haka. Matsala ta farko ita ce wannan tsayuwar da za a dago bayan ruku'u, ana so a dan dinga tsawaita ta ba irin yadda muke yin tashakkut ba, kan ka kirga 10 mutum ya koma, ba irin wannan tsayuwar ba, domin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokaci yakan tsawaita wannan tsayuwar ma har ma wani mai tunani ya tunanin ko dai manzo Allah ya manta cewa wannan tsayuwar ta dagowa daga bayan ruku'u, har mai tunani ya tunanin ko dai Annabi ya manta ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka ana so a tsawaita ta, tsawaitawar ba tsawaitawa mai wuce iyaka ba, domin ai mun ji a satin da ya gabata cewa rukunnan sallah ana so a jeranta su ne a tsawo, ruku'unka ya zama kusa da tsayuwar da kai na karatu, sannan tsayuwar da kai bayan ruku'u ya zama dab ko kusa da ni,
da ruku'unka su zama qariban mina sawa suna kusa da daire suna wato kunne da kunne kai da kai to wannan shine abin da ya kamata abu na biyu matsala ta biyu karkashin wannan shine nutsuwa a cikin wannan tsayuwar wajibi ne kamar yadda yake nutsuwa a cikin sallah gaba ɗaya dole ne idan an ce nutsuwa a cikin sallah kuma ya kamata mu kula fushi ba wai abin da ake nufi da nutsuwa a cikin sallah shine kadai gabobinka su nutsu kar ka dinga motsi kar ka dinga sa hannu a cikin sallah wannan ma yana daga cikin nutsuwa a cikin sallah amma nutsuwar farko da ake nema a sallah ita ce nutsuwar zuciya shine khushu'i khushu'i Huzaifatu ibn al-Yamani yana cewa iyyakum wa khushu'un nifaq yana cewa ka shedun ku guji khushu'i na munafunci aka ce to ya khushu'in munafunci yake yace shine antaral jasada khashi' wal qalba laysa bi khashi' kaga cewa gangan jikin mutum ya nutsu lokacin da yake sallah ya nutsu ya sunkuyar da kai ya daura dama akan hagu ya nutsu ya daidaita ya fuskanta al-qibla amma zuciyar tana rawa akwai wanda fa yanzu in aka tada sallah kawai lura yake ko ya ga mai na gefe da gefen sa suka yi kawai shi ma yayi amma shi karan kanshi bai san wani mataki yake ba saboda haka kawai ya dai ji kawai jama'u an tafi sujada to shi ma bari ya bi su amma shi a karan kanshi bai san wani mataki yake ba yasa mafiya yawa illa qalilan mafiya yawa in mutum ya zo ya rasa sallah da yawa yawa mutane sai sun yi contemplating akan raka'a nawa na rasa saboda yanzu an idan da sallah kowa ya mike ne kowa yana nashi shi shi kadai wani ya ce wai tsayuwa yake yi dogon karatu sai ya dubi na gefensa ya ga raka'a nawa yi to sai a zo a yi rashin sa'a shi ma na gefen kan ya shiga rafkanuwa ka ga makahu ya ja makahu kenan tana so in zaka yi sallah ka fada cikin alladhina hum fi salatihim khashi'un sallar ka ta zama akwai khushu'i a ciki saboda haka wajibi ne a samu nutsuwa a cikin wannan saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza rafa'ta fa aqim salbaka warfa' ra'saka hatta tarji' al-idham ila mafasilha wato idan ka dago kashin bayanka idan ka dago bayanka ka tsaya har sai ya zama cewa kowane kashi ya koma kan gabansa sai ya zama kowane kashi ya koma daidai inda yake abu na uku shine bayan an dago shin hannuwan mutum zai maida su kan kirji ne ko kuma zai sake su mun ji a baya mun karanta a baya cewa sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya yana daura hannu ne akan kirjinsa wannan kuma ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ce an umarce mu taron annabawa cewa duk wanda zai sallah a cikin mu to ya daura hannunsa akan kirjinsa wannan sunna ce ta annabawan Allah ba a taba samun wani annabin da yake sake hannu yana sallah ba to anan sai malamai suka ce to shin idan an dago za a mai da hannu ya koma kan kirji ne ko kuma yaya wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wajibi ne dole ne idan mutum ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa zuwa kan kirji wasu daga cikin malamai kuma suka ce ba dole ba ne to me hujjar ku sai suka ce hujjar mu dai shine hadisi guda daya da wannan da wannan duka suka ce hujjar mu shine hadisi daya shine wannan hadisin da yace hatta ya akhudha kullu azamin ma akhadahu har sai kowani gaba kowace gaba kowani kashi ya koma inda yake to sai suka ce inda yake nan inda yake a asali ko kuma inda yake kafin a yi ruku'u sai wasu malamai suka ce inda yake kafin a yi ruku'u to yaya hannunka yake kafin a yi ruku'u shine yana kan me yana kan kirji indai kana bin sunna domin indai sunna zaka bi ba inda zaka samu saki hannu a sallah babu shere tawili amma indai hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai kwatanta maka ga yadda annabi yayi sallah ba zai taba karanta maka annabi ya saki hannu a sallah ba annabi bai taba haka ba sallallahu alaihi wasallam inda aka samu saki hannu a sallah ma daga mazhabar malikiyya ne inda suka samu saki hannu shine daga imamu maliku lokacin da sarki ya jibge shi ya zama cewa baya iya daga hannunsa ya sa akan kirji sai saki sai ke saki hannu a sallah to kai yanzu lafiya ka kalawa ya buge ka wani hujja kake da shi kan yadda aka saki hannu a sallah ba wanda ya buge ka ba ruwan kowa da kai ma dan kana sallah Allah ya zauce a ganka kana sallah ya wuce abunsa kai ma an kaje ganshi yana buga ganga a tosu ka wuce abunka ba abun da ya hada ka da shi ba abun da ya hada shi da kai ballantana yanzu misali irin kasar mu da aka ba mu kowa filiyom ne ya addinin sa ko Iblis ne ya zama shugaban kasa a tsarin demokradiya ba zai hana ka yin sallah ba ba zai hana ka yin addini ba amma wancan lokacin me yasa aka bige Imam Malik saboda karantar da aqida amma yanzu ba ruwan kowa da kai mai zakin Allah da mai yabon Allah duka an basu mai ce Allah ɗaya ne da mai Allah uku da muku da mai komai Allah kowa yana faɗa abin da ya ga dama ba ruwan kowa da kai to wace hujja kake da ita kai yanzu da zaka saki hannu a sallah babu wannan hujjar saboda haka duk wanda zai rawaito maka cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba saki hannu a sallah wannan labarin ƙarya ne babu wani hadisi da zaka samu bayanin cewa annabi ya saki hannu a sallah duk sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daura hannu sai yake yi akan dama hagu a yana daura dama akan hagu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka su wayannan malamai suka ce wajibi ne su kuma wadancan suka ce a'a ba wajibi bane me yasa suka ce aya abinda hadisin yace kowace gaba ta koma inda take to shi ne suka ce tana ana nufin inda take a asali asali halinka yake akan kirji asali halinka yake a sake yake to sai suka ce to kowace gaba ta koma inda take a sake to almuhim dai wannan a sabani ne aka samu tsakanin wato ainihin a malamai na musulunci sannan kuma akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Adani babu wad'il yumna 'ala al-yusra fi as-salah hadisin a Sahal ibn Sa'ad Allah ya kare da a gare shi yace kana nasu yu'maruna an yada ar-rajul yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah yace mutane an kasance ana umurtan su da su dinga daura hannunsu na dama akan hagu a cikin sallah to anan sai malamai suka ce a to ai akwai ishkali dalili shine Sahal ibn Sa'd ya ce mutane an kasance ana umurtan su to waye umurce su sai suka ce wai Sahal din ne bai da tabbacin cewa annabi ne ya faɗa haka kaga wannan kuma ai labari ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su taba cewa ga abu nan an ce mutane su yi addini kuma ba tabbas ba domin in dai kai mai hankali ne sai sahabbai suka ce an umarce mu da kaza to hankalinka wanda zai fara kawo maka ya umarce su shine wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da wata mata ta zo ta ce me yasa mace mai al'ada take biyan azumi ba ta biyan sallah sai Aisha ta ce ke Bahauri ya ce ai mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna al'ada sai ta ce fa nu'maru bi qada'is sawmi wa la nu'maru bi qada'is salah sai a ce a umarce mu da biyan azumi ba umarta mu da biyan sallah bata ce manzon Allah yana umarta mu ba sai ta ce sai a umarce mu to yanzu sai ka ce Aisha ma ba ta da tabbacin cewa wannan umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to abinda ya kamata ka lura shine kasantuwar cewa sun yi zamani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi a ce umarni ya zo daga wajen wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bari a tafi a haka ba a saukar da nasin da ya wargaza wannan umarnin ba to shine Abu Hazim yace yake cewa la a'lamuhu illa yumni dalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni a iya fahimta ta Sahal ibn Sa'ad yana jingina wannan umarnin ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kare da gare shi yake cewa in mutun ya dago daga ruku'u yace insha arsalahu ma wa insha wa yad'a yaminahu ala shimali in ya ga dama ya sake hannunsa kasa in ya ga dama kuma ya daura wato ainihin dama akan hagu shine yace idza rafa'a ra'sahu min ruku'i insha arsala ilayhi wa insha ay wada'a yaminahu ala shimalihi wannan shine abinda al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake fadi to al-muhim dai magana mafi inganci cikin maganganun malamai shine kamar yadda muka ji malamai sun yi sabani akan shin mutum in ya dawo in ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa kan kirji ne ko kuma zai sake hannunsa kasa a wancan karin mun ji cewa indai har mutum ya dago daga indai har mutum yana tsaye a sallah kafin ya tafi ruku'u mun ji cewa wannan malamai sun ittifaki akan cewa zai rike hannunsa ne ya daura hannunsa na dama akan hagu wannan babu sabani akai sai dai a wajen ƴan mazhabar malikiya amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa in har mutun ya dago daga ruku in mutun yayi kabbaran harama to abu na farko da ake so shine bayan yayi kabbara to zai daura hannunsa na dama akan hagu akan kirji kuma gaba daya to bayan dagowa kuma sai aka yi sabani to wallahu a'lam abinda magana take mafi inganci ita ce a wannan babin malamai sun yi sabani saboda haka wanda mutum ya dauka a ciki duka yayi daidai amma abinda yafi dacewa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine indai har mutum zai yi ruku'u ya dago to zai mai da hannunsa ya koma kan kirjinsa wannan shine abin da yafi dacewa da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malin sai yake cewa wa yaqulu fi hadha al-qiyam bayan ya dago a wannan tsayuwar in ya tsaya sai yace rabbana wa lakal hamd yace wa hadha wajibun ala kulli musalli wannan wajibi ne akan dukkanin mutumin da zai yi sallah walau kana mu'tamman koda kuwa mamuni shi fa innahu wildul qiyam domin wannan wudi ne bayan dagowa daga ruku'u amma tasmi' fa wildul i'tidal amma dagowa daga wato ainihin wato fadin sami Allahu liman hamida shi kuma ruku'u wato na'am amma tasmi'u fa wildu li'tidal fadin sami Allahu liman hamida wulidi ne a lokacin da ake dagowa shi kuma rabbana wa lakal hamdu ana fadin shi ne bayan an dago malam yace wa yusawwi baina hadhal qiyami war ruku'i fi tuli kama taqaddam idan ya tashi kuma zai daidaita tsakanin wannan tsayuwar da ruku'u wajen tsayi zama tsawon sa daya kamar yadda ya gabata Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته